هدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سعدوا أولا نمتي يو الحميس shade ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da 21 ga watan 3 hijiran miladiya 2024. A ci gaba da karatun mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba bamu gushe ba muna cikin suratul kahf. Jiya mun tsaya karshen aya ta nawa ne aram jiya muna cikin aya ta 38 haka ne ko cikin wannan sura mai albarka suratul kahf. Yau zamu tashi akan wannan ayan insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna dake nan unguwar Fantami nan jikin gidan Alhaji Ibrahim mai zare cikin garin Gombe fadar jahar Gombe. Muna addu'a Allah ya kara wannan gari namu albarka. Kafin haka akwai tambayoyi kamar guda biyu. Mai tambaya na farko na dan fara tsokaci game da tambayar sajiya, yana tambaya game da ashabul kahf a wace kasa suka rayu. Kusan na bada amsa jiya ko na ce kisoshin Qur'ani gaba daya idan mutum yace sai ya san inda abun ya faru da location din ya zama bizabt cewa guri kaza ne, to kusan zaka kare ta kisoshin Qur'ani gaba daya. Domin shi hikiman kawo kissan Qur'ani ba Allah baka labarin ya faru a gari kaza, a local government kaza, a jaha kaza, unguwa kaza, ba shine hikimar ba, ko kuma sunayen su a ana so ka dauki darasin dake cikin labarin ne. Idan na aiki ne ka aikata, in kuma na nisanta ne ka nisanta, wannan kawai shine hikimar. An fahimci wannan abin da kyau, domin yanzu ka gan ka dubo su tafsirai sai su ce maka abin ya faru ne tsakanin kasan Toki da kuma ko Kazakhstan ne ko Tajikistan ne, wannan tsakanin ko ɗaya daga cikin wannan tantan din. Ina fata an gane. Yawwa, ka san suna da yawa: Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, kisa tantan kawai muke ce musu. Ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen tan din a bodansu da Toki, to ana abin ya faru. Wasu za su ce maka a ƙasan Jordan ne, musamman gwamnatin Jordan kan mata tashi tsaye cewa a ƙasanta abin ya faru. Har rigima ake. Ina fata an gane. To ka san saboda me ake wannan rikicin? Saboda samun kuɗin shiga, saboda masu zuwa yawon buɗe ido, tourism shine dalili. Kesa Turkiya yanzu ta fi ƙarfin kowa ta ce a ƙasanta aka yi asabul kafi, kuma dubban mutane ke zuwa a shekara, miliyoyin mutane ke sori a tsakanin wurin da babban birnin Jordan. Tafiya ne wanda yake bai da wani nisa da yawa. Ana zuwa gun sun kawo dalilai, sun nuna misalai, kuma an yarda cewa nan ne. To wallahu alam. Ina fatan fahimci abin da kyau. Sannan yanzu ka dauki kaman kasan Misra misali, sai ga an ji ana neman a ina ka kifar da garuna, dan Allah ina ruwanka. Ai me ma kamata ka je wurin ba? To akwai waɗanda aikin su kenan: ina aka kifar da garuna, ina aka haifi Annabi Musa, ina Fir'auna yake kaza, ina Fir'auna yake kaza. Ina fata an gane. Galibi abubuwan suna da in ba nassi ne Allah ne ce nan wurin bane, akwai ababan da ba a kiyaye su ba. Barin ba ku wani misali. Yanzu duk wanda yace maka ga kabarin Annabi wani ƙarya yake, ko waye ne yace maka wannan kabarin shine kabarin Annabi Musa ko Annabi Ibrahim ko Annabi Shaibu? Wallahi ba gaskiya bane ba. Babu annabin da aka san kabarin shi in ba Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Duka Allah ya batar da kaburburan, bai bari ma an kiyaye ba. Kun san saboda me? Saboda kiyaye tauhidin mutane. In ba haka ba zai zama wurin ibada. shi kanshi manzon Allah da ya addu'a Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah kar ka sanya kabari yana ya zamo gunkin da za ana bauta mishi. To sai Allah kwanan nan wani daga cikin ƴaƴan Sheikh Nasir Kabara, ina jin Sheikh Musul Qasimi ne a mai ashafa Musul Qasimi yayi wani magana, ina jin kaman shine in ba na kuskure ba, yace mun gode wa Allah da Allah ya sanya kasan Saudiya hannun Wahabiyawa. Wallahi wal haqu ma shaidad bihi al a'da'u, yace dalili shine inda kabarin annabi ba a hannun ahlus sunna yake ba, da wurin ibada wurin zai zama. Yace ga nan na malaman mu Muhammad da shi wurin ibada shi yake fada a bakin shi, kuma kaga dai uban shi Sheikh Nasir Kabara Allah mishi rahama yana cikin manyan malaman dariqa a duniya, Allah gafarta mishi. To dan sa ne yake wannan magana, kuma malami ne. To kalli kabarin annabi duk da dokokin da aka saka, amma kalli rigiman da ake da mutane, rikici. Kalli kabarin baki'a, ga duk wanda ya samu kabartan baki'a, kaga mutun ya ji ya ce nan ne kabarin Sayyidina Usman, sai ya addu'a ana koran shi. Ga masallaci annabi ba za ka ji ba kai ka zo neman kabarin Sayyidina Usman ko neman kabarin Nana Fatima, kaga sun taro sun ce ai nan ne, ba sa so mu gane ne, ai ta rikici da su. Allah ya sauke. To ire-iren waɗannan abubuwan duka kar mutu ya damu da hayya san ina ne wurin. Abinda ake bukata Allah ba zai tambaye ka dan ka sani ko baka sani ba. Sanin baya ƙara komai, rashin sanin baya rage komai. An fanci wannan abin da kyau. Allah ya sa mu dace. Sai wannan yana tambaya game da karatu mu na shekaran jiya. Mun yi magana akan annabawa adadin su. Muka ce babu hadisi da inganta kai tsaye cewa ga adadin annabawa. Hadisin akwai rauni a cikin sanadin hadisin cewa adadin annabawa 124, manzanni a cikin su 313. Hadisin galibin malaman hadisi sun ce hadisin ba inganta ba. Sai muka ce amma akwai 25 da Qur'ani ya bada labarin su, wanda muttafaqun alaihi annabawa ne. Akwai guda 2 da Qur'ani ya bada labarin su bai kira sunan su ba. Daya akwai sabani kan annabi ne ko ba annabi ba, shine Yusha, wanda ba washe kita masa Yusha'u. Yusha shine wanda suka yi tafiya da annabi Musa cikin suratul Kafi. Za mu karanta wa qalil fatahu kaza kaza kaza, wannan fatahu din shine Yusha. Sai kuma asalin wanda aka je gunna shi Khidir. To su biyun nan Qur'ani ya bada labarin su bai kira sunan su ba. To Yusha akwai sabani kan annabi ne ko ba annabi ba, amma na shi Khidir bisa rajihin kauli annabi ne. Wannan shine zance mafi inganci. Sannan irin su Luqman, waɗannan Qur'ani ya kira sunan su, irin su Maryam, akwai ma Zaid bin Thabit cikin suratul Ahzab, waɗannan dubba annabawa bane ba, shine zance mafi inganci. Musamman Sayyidina Luqman rajihin kauli ba annabi bane ba, kawai salihin bawa ne. Kiran sunan ka Qur'ani ba shike mai da mutum annabi ba, da an kira sahabi ma. Falan ma qaza zaidun min hawa taran zawajinaka, shine Zaidu bin Thabit bin Haris, sorry, Zaidu bin Haris. To yace guda 25 da Qur'ani ya bada labarin su yake so ya san sunayen su. To abinda zan baka shi mai sauki shine akwai wani mai baiti da ya kawo su a cikin baiti. Akwai guda 18 cikin suratul An'am. To sai ce fitilka hujjatuna minhum thamaniyatu min ba'di 20 wa yabqa sab'atun wa hum Idrisu Hudun Shu'aybun Salihun wa kadha Dhulkifli Adamu bil Mukhtari kal khutimu. To kaga ya lissafo guda 7, yace fitilka hujjatuna minhum thamaniyatu, yace a cikin tilka hujjatuna suratul an'am akwai guda 8 min ba'di 20 bayan 10 nawa kenan 18. Sai yace wa yabqa sab'atun, saura guda 7, yace wa humu sune Idrisu Hudun Shu'aybun Salihun, sai yace wa kadhadul kifli Adamu bil Mukhtari, Mukhtar kenan Nabi Muhammad, sai yace kan hutimu sun cika. Ina fata an gane. To waɗannan 25 ɗin su ne suka inganta cewa annabawa ne. Da ya kawo 18 a dunkule, watilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi kaga dai kenan narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce habna lahu ishaqa wa yaquba sai waye na'am kullan hadaina wa nuhan nawa kenan wa nuhan hadaina min qabl wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana ku cigaba mana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullun wa isma'ila wa lu kullun faddalna 18 kenan ina fata an gane dadin da Hafizi ana karatu kenan Allah sa mu dace ina ga waɗannan ne sunan insha Allah tambayoyin Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ji kan Malam Jafar yace akwai dadi kada ko kaya aya ana karisawa tare da kai sai sa mu ke so kuna zama a gaba Allah sa mu dace za mu tashi a farkon aya ta 38 insha Allah bismillahir rahman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin wannan bawa kafiri da kuma bawa mumini wanda suke tattaunawa a jiya an zo gaban da yake cewa da shi nikan lakinna huwa Allahu rabbi nace huwan nan damiru sha'ani ne ma'anan shi lakinna sai dai fani lakin ana sai dai fani huwa Allahu rabbi Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada bazan hada shi da kowa ba bazan tara ubangiji na da kowa ba a wurin bauta wanda jiya mun karanta wannan ayan mun kuma bayani daidai wa daida dangane da ita sai sake yace da shi walaula id dakhalta jannataka ina ma dai lokacin da ka shiga wannan gonar taka kulta kace masha Allah abinda Allah ya so shi yake faruwa jiya mun fadi cewa ma din nan malamai sun mata fassara guda biyu su malamai sun ce ma din shartiyya ce wasu malamai sun ce ma din ismul mawsul ce idan aka ce ma shartiyya ce zai zamto sha'a shine fi'ilu sharti jawabu shartin kuma an shafe shi sai zo masha Allahu kana ina fata an gane abinda Allah ya so shi yake kasancewa duk abinda Allah bai so ba zai kasance ba wa malamin sha'alam yakun abinda Allah bai so ya faru ba ba wanda zai farar da wannan abu idan kuma Allah ya ga dama yana canja al'amura a lokacin da yake so to sai ya ce kulta masha Allah la quwwata illa billah babu dabara babu karfi kai sai da karfin Allah subhanahu wataala anan kaga babu la haula sai dai kawai la quwwata ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannati taska ce daga cikin taskokin aljanna ibnu taymiya Allah mishi rahama da ibnu qayyim al-jawziya kaman da ya nakalo daga malamin shi ibnu taymiya yace la haula wala quwwata illa billah tana cikin ababan da suke canja al'amura duk lokacin da abubuwa suka rikice kai ta maimaita la haula wala quwwata illa billah so ka sallama wa Allah kenan babu dabara babu karfi sai da dabaran Allah sai da karfin Allah shi yasa wani daga cikin manyan malamai na Saudiya Suleiman Ruhaili a babban limamin masallacin Quba yake cewa Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatika wala hawla wala quwwata illa billah yace wannan addu'an tana da abun mamaki saboda ka nuna kai baka iya komai ba baka da dabara ba kai ka mai bara'a da duk wani dabaranka kai dabara da duk wani karfinka kai bara'a da shi kai ka sallama wa karfin Allah da dabaran Allah subhanahu wataala to sai ga Allah ya canje duk wani tsanani ya koma sauki duk wata damuwa ta koma farin ciki duk wani kunci kuma ya koma yalwa saboda murke fadin kalman la hawla wala quwwata illa billah sai yace in tarani in dinnan shartiyya ce tara shine fi'ilu sharti nunun dinnan ba nunul i'rabi bace ba ana ce mata nunul wiqaya asali in tarani sai aka shafi yawo din wanda yace ita ce maf'ulun bihi in tarani ana qalla min kamalan wa walada koda kana ganin cewa ni dinnan ni ne nake da karanci ta fuskan dukiya da fuskan yaya be kamata ka dinga ga yamin waɗannan maganganu ba to shine sai shi mutumin sai yace fa asa ka karanta bismillah
fa asa rabbi an yuqtiyani khayran min jannatik wa yursila 'alayha husbana من السماء فتصبح صعيدا زلقا
wurin ma sha Allah nan da mu karanta na kawo li'irabi guda ɗaya ɗaya kuma malamai suka ce ma din ismul mawsul ce na manta ban kawo ba idan aka ce ismul mawsul he zamo khabarun ne li mubtada'in mahzufun taqdirin shi haza ma sha Allah sai aka shafe wannan haza din sannan da aka ce in tarani ana wannan anan damirul fasli ne la mahalla lahu min al-irabi haka ne ko to sai Allah ya ce fa asarabbi nan fa asarabbi ina fata ubangiji na an yu'te ni khairan min jannatika ya bani abun da yafi gonan naka alkhairi wa yursila 'alayha husbana ya aiko gonan naka kuma da wani bala'i da azaba shine husban al-imam zamakhshari a cikin al-kashaf yace husban din nan masdar ne kaman a ce butulan ko gufran ina fata an gane masdari ne yace Allah ya aiko gonan naka da wani azaba minas sama'i daga sama fatusbiha sai a waye gari gonan naka ta zamo sa'idan kasa ke kasassa zalaka wacce take kuma mai ainihin santsi idan ka shiga sahara idan ka taka yashi ya kafanka zai sai kasa za a yi shuka a wurin ba zai yi ba to shine zalak al-ardul zalak kenan ina fata an gane kasa wacce take lana ba ta fiha kuma sawun mutum ma ba zai ainihin zauna a kai ba wato Allah ya lalata wannan gonar ya zamo ba za a iya ma sake wani shuka a gun ba ba gonan kadai za ta lalace ba hatta kasar ma Allah ya lalata ta to shine malamai suka ce wannan addu'a yake mishi fa asa din nan litaraji ne ko litawqo inda litaraji ne addu'a yake kama ina addu'a Allah ya bani abin da yafi naka alkhairi yanda ka misali kake wulakanta ni kake giya min bakaken maganganu saboda ni talaka ne to Allah ni ma ya bani dukiya kamar naka ko wanda yafi naka sannan kuma Allah ya lalata gonan naka suka ce addu'a yake ko kuma dai ba addu'a bane kawai yana ainihin at-tawqu ne akwai yuwar fa in ka ci gaba da irin wannan halin Allah zai iya lalata ma abin da kake da shi ni da kare nan kuma Allah ya bani abu ka zafi da naka a cikin biwon ne zamu dauka na biyun ko saboda bi na wannan shace na farkon to malamai suka ce fa asa din nan zai iya daukar na dai zai iya daukar na biyu ibnu usaymin Allah min sharahama yace idan mutun ya ma wulakanci ya zama kuma azzalumi ya halatta kai masa mummuna addu'a kace ya Allah azzaluman kasan nan ya halatta Allah kai daga da su tambaya ya halatta to sai malami suka ce idan ka ce Allah ya rusa azzalumai ya halatta an gane ko domin baka kira sunan kowa ba duk wanda ya tsargu gwamna na turo ma yan sanda kace na kira sunan ka kai azzalumi ne ina fata an gane ka'idan kenan to aka ce idan kai addu'a mujmal baka kira suna ba ya halatta kiran suna shine aka haramta kace Allah ya kariya kafirci da kafirai irin yanzu abin da ake mana a Isra'ila take mana a Gaza misali ina fata an gane ya halatta kai addu'a amma kar ka kira sunan mutum kar ka ce Netanyahu kar ka ce Joe Biden misali wannan bai halatta ba ba a kiran sunan mutum shaksiyan shi a masa mummunan addu'a an gane ko dan annabi yayi kuma Allah ya hana shi alayhi salatu wassalam amma kai jami'i babu kiran suna ya halatta to shine ana aka ce akwai yiwar addu'a akwai yiwar kuma ba addu'a bane ba bi ma'ana ja masa kunne shi kuma dai menene shi kan ya ce fa sarabbi an yi uta ne wannan duk malaman tafsiri ke tattaunawa baya nan balle a kira shi a ce me kake nufi an gane ko to sai malamin suka ce a cikin wannan mutun ya ji tsoron wulakanta wanda bai da shi dan kai Allah maka ni'ima kowace iri to ka ji tsoron wulakanta wanda bai da shi akwai yiwar abin da ya faru da wannan a nan gaba iya faruwa da da akwai wanda in Allah ba shi wata ni'ima ko ta mulki ko ta dukiya ko ta daukaka sai ya zama mai girman kai ya rena kowa ba wanda yake da gashi a idon shi ba ya cirewa kowa hula to wannan abin haramun ne kuma ba dabi'a bane ta mutanen kirki sai Allah ya ce mi ya sake yace aw yusbiha ma'uha ghawran ko kuma Allah ya sanya wannan koraman da Allah ya ce fajjarna khilalahuma nahara Allah ya sanya korama a cikin gonan tana gudana to shine aw yusbiha ma'uha ghawran ko awayi gari wannan ruwan korama ya zama ghawran ya kafe kaf ya zama babu shi ghawran masdar ne asali ya kamata a ce aw yusbiha ma'uha ghairan ismul fa'il sai aka kawo masdar kamar da Allah ya ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in akwai wani abu da larabci ke da shi idan ana so ayi mubalaga kaiwa matuka wajen isar da sako kaga aw yusbiha ma'uha ghawran ko ruwan naka ya zamo kafewa madadin a ce ya zamo ya kafe ko mai kafewa sai a ce kafewa dan akwai aiki kamar a ce wanki mai wanki kaga aiki ne da mai aiki tuki mai tuki ina fata an gane magana mai magana to akwai masdarin abu akwai kuma aikin akwai ko mai aiki akwai kuma masdar nake so na ci to a larabci idan ana so a kawo kai matuka wajen isar da sako sai a kawo masdar bari in baku misali annabi nuhu alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah umarce shi ya sanya mutane cikin jirgin ruwa za a yi ruwan dofana kowa sai halaka illa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil lokacin da aka fara ruwan ya ga dan shi zai halaka saboda son da ai mene mahaifi ga dan shi yace ya bunay yarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin ya dana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu kada ka kasance tare da mutane kafirai sai yace me sa'awi ila jabalin ya'sumuni aga can wani dutse zan je na hau ba abin da zai same ni ai ta ruwan dofana ya manta ruwan ta sama ta kasa yake zuwa an gane ko sai ce la asima al yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahum al mawj fa kana min al muqraqin to a lokacin da ya halaka annabi nu sai hankalin shi ya tashi da ya ga dan shi ya nitse a cikin ruwa yace rabbi innabni min ahli ya allah ka ce zaka tsiratar da iyalaina to ai dana na cikin iyalaina ai ko ba haka ba dan Allah ya ce ne zan halakar da kowa sai iyalanka da wanda suka yi imani tare da kai to sai ga dan shi ma iyalin shi ne shi yasa ya wannan addu'a yace innabni min ahli dana na cikin iyale na ya Allah gashi can ya nitsi a cikin teku me Allah ya ce da shi innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salih bai ce ba innahu amila sai Allah ya ce madane ya ce ai dan naka yayi aiki mara kyau sai ce dan naka aiki ne mara kyau shi karan kanshi ma aiki ne mara kyau to balagan qur'ani kenan madadin a ce yayi abu mara kyau a ce a shine ma rashin kyawun gaba daya kun gane ma'anar magana to shine anan gauran kaiwa matuka wajen isar da sako kenan barin ƙara muku wani annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda duk kun haddace hadisin annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa min raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka umarni da ayi ba fa huwa raddun madadin a ce mardudun sai aka ce aikin karan kanshi shine ma komarwa din madadi a ce aikin za a komar masa da shi ba za a karba ba sai aka ce aikin kanshi ma shine komarwa saboda kai matuka wajen Allah ba zai karbi aikin ba an fahimci wannan abin da kyau falan tastati alahu talaba idan tekun ya bushe baka da kuma ikon samu wani ruwa da za ka kawo cikin wannan gonan sai Allah ya ce ne
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة
Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kawo sakamakon abin da ya faru da shi wannan bawa nashi yace wa uhita bi samarihi sai aka halakar da wannan gonar tashi da man kalman a hada uhita yakan zo a matsayi asali kewayewa ne ai sai aka kewaye gonar nashi da bala'i kenan shine sai aka halaka wannan gonar fa asbaha yukallibu kafaihi sai ga shawaye gari yana ta jujjuya hannayen shi yana haka ambanu Allah laji inna lillahi wa inna shine fa asbaha yukallibu kafai yana ta jujjuya hannayen shi irin an shiga uku yana ta dana sani alama an faka bisa abun da ya kashe na dukiya wajen kula da wannan gonan wahi khawiyatun ala urushiha sai ga gonan gaba daya ta durkushe akan rufinta bi ma'ana ta lalace wannan kamar habaici ne idan aka ce khawiyatu ala urushiha kaiwa matuka wajen abu ya lalace kenan an fanci wannan abin da kyau wa yaqulu sai gashi yana cewa ya laitani ya kaito na lam ushrik bi rabbi ahada ina ma da ban yi wa Allah shirka ba kaga ashe duk kalmomin da yake yi na kafirce wani iman Allah shi shirka ne to sai malamai suka ce anan da yace ya laitani ya kaito na lam ushrik bi rabbi ahada ina ma da ban yi wa Allah shirka ba aka ce nan fa a siyakin wannan maganan ba yana wai jin tsoron shiga wuta bane ba yanzu shi damuwar shi gonan shi da lalace ina fata an gane yanzu shi dukiyar shi ne da ya rasa yake da na sani ina ma da ban yi wannan abun ba Allah ya bar min dukiyata ba wai na tuba bane ba ya Allah kar ka sani a wuta in na mutu shi ba wannan bane matsalar shi kudin shi da ya rasa ne ya dame shi sai Allah yake cewa ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة سنن باشي ده wata jama'a ينصرونه da zasu taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah wama kana muntasira sannan shi ko bazai iya taimakon kanshi ba ba masu taimaka mishi kuma shi bazai iya taimakon kanshi ba nan da aka ce walam takullahu fi'atun akwai kira'ar walam yakullahu fi'atun da ya'u to anan idan ka samu mulhidai masu kaman kokarin cin gyaran qur'ani sai su ce ai an ce walam yakullahu fi'atun fi'atun kaga ainihin siga ne na mace akwai ta'ut tasmiya ban gane ko kun gane ba to sai suka ce wannan musanna ne in aka ce yakun shi kuma ai namiji ne fi'ilin ka'ida a larabcin aka kawo mace to aikin ma zai zamo lamirin mace zai dauka in an kawo namiji ya zamo shi ma wannan aikin lamirin namiji zai dauka ko lafazin namiji da aka ce walam takullahu fi'atun wannan ya zauna takun lamirin mace ne fi'atun lamirin mace ne amma aka ce walam yakun lamirin namiji ne sai aka ce fi'atun aka kawo lamirin mace sai ce suna tuhuman qur'ani anan wurin ku rike wannan abun za ka yi gamawa da su a wani wuri in kana yawo a duniya ko a Najeriya ma sai ya kawo maka wannan kai tsuru-tsuru kana ustaz ka rasa yanda za ka yi da shi to amsan da za ka bashi shi ne amsa ne guda biyu so ka ce abu na farko da aka ce walam yakun a wannan kira'an sai aka ce lahu lahu din nan damirul fasli ne ya shiga tsakanin aiki da mai aiki aljaru ne wal majrur sai zamo wannan shiga tsakanin su da yayi ya halatta araba aikin da mai aiki a wajen lafazi a ka'idar larabci akwai wannan na farko kenan suka ce abu na biyu a larabci akwai abun da yake mace muannas lafzan wa ma'anan a lafazi da ma'ana akwai muannas lafzan amma ba ma'anan ba akwai mace a lafazi da kuma haƙiƙa macen ce kamar Aishatu Hafsatu ina fa Hindatu ta'ud din shine ta'ud ta'anis to amma Hamzatu Talhatu mata ne sunan maza ne to sai su ce Aishatu ko Hafsatu ya zamo muannas lafzan wa ma'ana suna ce masa muannas haqiqi muannas na haqiqa amma Talhatu da Hamzatu muannas lafzan ba ma'anan ba ina fata an gane sai ka ce da shi to fi'atun din nan ai muannas ne lafzan ba ma'anan ba ya halatta aikin shi a kawo kowanne irin lamiri kun fahimci wannan abin da kyau ke yasa Allah kawo duka biyu abun ya fito ko to irka irin waɗannan wurin dalibai yana da amfani walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah wama kana muntasira bai kasance mai taimakon kanshi ba hunalika malamai suka ce hunalikan nan zarfu ne sai suka yi sabani menene ma'anar shi a wannan wurin wasu malamai suka ce wama kana muntasira bai kasance mai taimakon kanshi ba hunalika a can ranar gobe kiyama suka ce hunalikan na alaka da jumlan da biyu bayan shi wasu malamai suka ce a hunalikan nan bai da alaka da jumlan da ya wuce yana alaka da jumlan da zai zo a gaba sai zama hunalikal walayatu lillahi alhaqu ina dalibai nan ba ko na hunalikal walayatu akwai qira'ar hunalikal wilayatu akwai lillahi alhaqi bil kasra akwai qira'a lillahi alhaqu bid damma ina fata kun gane to sai suka ce idan muka ce hunalika alwalayatu walayatu tana daukan mana guda biyu a larabci tana daukan annusra taimako tana daukan almahabba kauna to sai a ce hunalikal walayatu lillahi alhaq hunalika a can ranar gobe kiyama alwalayatu dukkan wani neman taimako da kauna lillahi alhaq ga Allah yake shi kadai Allah gaskiya qira'an farko kenan ina fata an gane wannan kuma ya samu goyon bayan qur'ani wurare da yawa domin kalman alwalayatu cewa neman taimako ko kauna ba wanda ake neman nashi sai Allah su kansu kafiran Allah ya ce waruddu ila Allahi mawlahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asrarul hasibin kaga ba a neman taimakon kowa ran tashin kiyama sai Allah da kauna din duka shi yasa da kafirai da musulmai kowa na son Allah ranan gobe kiyama zaka gane wannan ne in ka dubo su ayoyin qur'ani su kansu kafiran za su ce falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikina da sun ga azaba ranan gobe kiyama su ce ai mun kafirce wa duk abin da muke bautawa kafin nan amanna billahi wahdahu muni imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikina duk abin da muke shirka da shi a duniya yau kan mun kafirce mishi ba gaskiya bane ba kaga sun koma ga Allah kenan za kuma sai rabbana abasarna wa sami'ina farji'ina na amal salih inna muqinun ya ubangije mun ji mun gani ina fata an gane sai su ce wai a maida mu gidan duniya za mu yi kyakkyawan aiki inna muqinuna yau kuma mun yi kini ina fata an gane amma Allah ina yace walau shi na la'atina kullana sai fudaha walaki haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi sai a ce fadhuqu bima nasitu ku dandane azaba saboda a duniya ai kun manta da Allah inna nasinakum yau shi ma Allah ya manta da ku fadhuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun ku dandane azaban dawama ta har abada saboda mummunan aikin da kuka aikata a duniya Allah ce walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim faymutu wala yakhaffaf anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur wadanda suka kafirce wa Allah Allah ce suna da wutar jahannama kuma ba a musu hukunci balle su mutu suna nan la yamutu fiha wala yahya ba mutuwa ba rayuwa sai Allah yake cewa kama ka muke saka wa duk wanda ya kafirci sai Allah ya ce mi wa hum yasdikhuna fiha za su yi ta ihu a cikin wutar jahannama suna ta ihu na neman agaji sai ce rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhiru fadhuqu Allah ce ku dandane azaba ba wani magana a mai da ku gidan duniya za ku gyara ƙarya kuke to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce shine hunalika a can ranar gobe kiyama alwalayatu duk wata kauna da neman taimako lillahi alhaq ga Allah shi kade tallintan daya daya fas qira'ata bi hunalika alwilayatu alwilayatu kuma shine mulki Allah zai ce limanil mulku alyawm lillahi alwahid alqahar shine hulayika can alwilayatu cikakken mulki kan lillahi alhaq na Allah ne shi kade Allahn gaskiya Allahn gaskiya Allah idan aka tara mutane a filin tashin kiyama ga shugaban kasa ga gwamnoni ga ministoci ga sanatoci ga sarakuna ga kowa da United Nations da EU da African Union da ECOWAS duka an taru ga su Joe Biden ga su Netanyahu ga kowa ga jagaba Allah sai ce limanil mulku yau yau kan wa yake da mulki sai an yi shekara 40 ba wanda iya daga kan shi kowa zai sun koyar da kai kai talaka ba ruwanka ina fata an gane Allah ce limanil mulku yau yau kan wa yake da mulki sai an yi shekara 40 ba ba Allah amsa ba sai Allah ya ce lillahi alwahid alqahar mulki ya tabbata ga alwahid Allah shi kadai alqaharu mai takalbin karfi mai taka wanda ya kafirce mishi da duk wani azzalumi alqaharu kenan aljabbaru almutakabbiru in ba Allah ba wake da wannan suna to duk wani mai mulki a ranan sai ya rena kanshi annabi ya ce ba abinda zai kunce mai mulki sai adalci za a daure shi hannu da kafa Allah ce adalcin kai kunce ka in kai adalci an ji dadi hankali a kunce wallahi mulki bala'i ne yan uwa amma akan shi ake kisan kai ake tsafi ake rashin mutunci ina fata an gane ai sharri ai kazafi ai kage wa dole sai an mulki mutane kai tun daga nan ka san ba shirye gaskiya ba to Allah zai ce lillahi alwahid alqahar to hunalika alwalayatu lillahi alhaq to sai wajen li'irabi kuma in muka dauki kira'an alhaqi ya zama alhaqi subhace ta Allah lillahi alhaq Allahn gaske Allahn gaskiya duk wani Allah ba na gaskiya bane ba in muka dauki kira'an lillahi alhaqu alhaqu ya zama sifan alwalayatu he zama hunalika alwalayatu alhaqu lillahi ina fata an gane duk wanda ka dauka kuma kira'a ce tabbatacciya daga bakin manzon Allah alaihi salatu wassalam annabin da baya ƙarya yace huwa khairun thawaban Allah shine mafi alkhairin mai bada lada ku nemi lada a wurin Allah wa khairu uquba shine mafi alkhairin mai bada ainihin kyakkyawan ƙarshe shi yasa yace wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan makoma ta tabbata ne kadai ga masu takawa idan kana da takawa sai kai kyakkyawan ƙarshe in ko kana bin son zuciyanka sai ido re na fata sai Allah ya ce mi Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya gama bamu labarin waɗancan abokai guda biyu mun ji ƙarshen wannan kafiri mun kuma ji ainihin makoman shi Allah sai sake buga mana misali yace wadarib lahum mathalal hayatid dunya ka buga musu misali da ainihin yadda rayuwar duniya take Allah ce kama in anzalnahu minas sama kama in tamkar ruwan sama ne anzalnahu minas sama wanda muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard sai tsirrai na ƙasa suka cakuɗa da wannan ruwa idan sun cakuɗa da shi me zai faru shine sai su fito sai su tsiro to Allah ya ce fakhtalata bihi nabatul ard sai tsirrai suka ainihin cakuɗa da wannan abun inji Allah subhanahu wataala bayan tsirrai sun cakuɗa da wannan ruwan sai Allah ya ce bayan wani lokaci mai tsayi tsirran sun fito sun yi kwarra sun yi kyau abun sha'awa fa asbaha hashiman sai a waye gare su zamto sun bushe sun kekashe haka ne ko ba haka ba idan aka ce ana ruwan sama sai kaga ko ina abun sha'awa kaga ko ina yayi kore shar ruwa na daukewa da wata ɗaya wata biyu me zai faru sai kaga ya bushe babu shi yanzu aka ce an yi ruwa na wata ɗaya wata biyu idan ka kalli dutsen nan a gabar da gari ya yake sai ya koma kore shar abun sha'awa idan ruwa ya dauke bayan wata biyu ta uku ba sai ga yawan iri haka in kana tafiya daga gari zuwa gari kaga ko ina abun sha'awa yayi kore shar gonakai ne ko ba gonakai ba ko ina yayi kore amma ruwan na daukewa da dan lokaci kadan kuma sai ga ko ina ya koma wani iri to shine Allah ya ce fa asbaha sai a wayi gari ya zamo hashiman wanda yake ya bushe ya kekashe tazruhur riyah iska kuma tana daidaita shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira wa kana Allahu Allah ya kasance ala kulli shay'in dangane da dukkan komai muqtadiran mai iko ne rayuwar duniya Allah ya kan yawan buga misalin ta da kaman gona da tsirrai wanda ruwa zai sauko da ke su tsiro su yi abin sha'awa daga baya kuma su bushe to haka kai ma Allah ya halice ka ka tsiro da ya halice ka ne daga ƙasa haka ne ko ba haka ba dan yace in kuntum fi raibin minal bath fa inna khalaqnakum min turabin dan asalin halittar dan adam daga kasa ne annabi adam alaihi salam shi yasa ce wallahu anbatakum minal ardi Allah ya tsiro da ku daga kasa tsiro sai ce kuma summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja duk inda dan adam yake bayan wasu shekaru za ga yana motsewa har kuma zai yi fadi ya mutu ina fata an gane kuma an manihi cikin ƙasa to shi yasa Allah yakan suffanta rayuwar ɗan adam da tsirrai a lokacin da ruwan sama ya dake su to sannan sai Allah ya ce idan ɗan adam ya fahimci haka yanda Allah ke ruwan sama tsirran su fito haka zai sake tada shi ranar gobe kiyama ina fata an gane dan Allah na suffanta saukar ruwan sama da fitowar tsirrai da busan da za a yi mutane duk su fito daga kaburburan su thumma nufika fihi ukhra ko fa idahum qiyamun yanzuruna ana busa kahon nan kowa zai fito daga kabarin shi dama busa guda biyu ne busan farko shine kowa ya mutu a cikin sakan da duk duniya za a mutu gaba daya shine rayuwa ta karshe a ban kasa da za a yi kar Allah kai ka wannan lokaci saboda lokaci ne na masifa da bala'i ababe za su faru marasa dadi duk da za a yi rayuwa na shekaru 40 na ni'ima wanda duk duniya babu matsala a lokacin da Annabi Isa da Mahdi suke ban kasa a lokacin duk duniya ba akuya da kura za su na kiwo tare tsaban zaman lafiya da ƴaƴan kaji da kyanwa suna kiwo wuri daya da kadangaru ba wanda zai taba kowa an fahimci wannan abin da kyau saboda Allah Annabi ya ce an shimfiɗa adalci a ban kasa hatta dabbobi ma sun san ana adalci su ma suna bin doka dabbobi Allah ya musu wahayi su ma su yi abin da ya dace to wannan zai faru ne na wasu shekaru Annabi Isa ya koma ga Allah Mahdi ya koma ga Allah sai duniya kuma ta ƙara rikicewa to daga nan har tashin duniya kuma Annabi ya ce za a tashi duniya ne akan tsinannun mutane shiradul khalqi wanda ba mai furta kalmar shahada kuma akwai musulmai amma suna da'awar musulunci ne kawai Annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba akan mutane masu tauhidi ko mutum ɗaya ba zai rage ba Allah sai ya dauke su shi yasa da za a yi busan nan duk wanda zai mutu dan wuta ne a lokaci su kadai za a barwa duniya Allah ya tsince mutanen kirki to a wannan lokacin idan duk duniya aka mutu kaf ya zan ba kowa sai Allah da ikon shi kawai wanda Allah zai fara tayarwa shine Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam nabi shine Annabi Ibrahim nabi kaga dama mun ce su ne wa khalilanir rahman domin Allah ya ce wattakhadallahu ibrahima khalilan Allah ya rike Ibrahim a matsayin khalil shine matsayin karshe da zaka samu a wurin Allah shi ko manzo Allah ce inna Allah takhadhani khalilan kama takhadallahu ibrahima khalila to sai ai busa nabi kuma lokaci ne kowa ya taso bayan an tada wadannan Allah samu mu ga mai kyau to Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai iko ne akan komai yana sarrafa komai a yanda ya ga dama a lokacin da ya dace shi yasa wannan duniya wani mai baiti yake cewa latibadil aishi madamat munaghasatun ladhatuha lidkaril maut wal harami yace babu wani dadi a cikin wannan rayuwar gaba daya matukar jin dadin ya hadu da tsufa da mutuwa yace to me abun jin dadi shi yasa wani yace hiya dunya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min adhalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili inji mai ta'alimul muta'allim yace wa ita ce duniya wace aqallu min alqalili idan kana neman kadan to ita ce kadan da annabi yace da wannan duniyar darajar ta ya kai fukafukin sauro a wurin Allah to da kafuri ko ruwa Allah ba zai bace sha ba kun fahimci malan magana inda duniya Allah ya dauke ta da muhimmanci to da ana saba mishi a cikin ta zai dau mataki to a bar banza ce a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa ai duk sabon da za a yi ba abin da ya dame shi bai ma damu da ita ba kaman kai ne kana da wani abin da baka damu da shi ba sai ai ta shirme akan abin baka kula ba amma in wanda ka damu da shi ne fa ko kusa da shi ba za ka bari a zo ba kama ce kai ne kana da mota mai tsada ba za ka so ka ga yara kusa da motar ba dan akwai yiwu su karta wani abu ko su bata ma mota amma ta tsohuwar a korukura ta zuwa gona fa so how su tsalle ma ba abin da ya dame ka haka ne ko ba haka ba to haka Allah ya dauki duniya bai dauke ta a wata tsiya ba shi yasa duk abin da ake ko kulawa ba yayi sai ce to wa ashiquha adallu min azzalili wanda kuma yake begen duniyan begen na ya wuce gona da iri shine kaskantaccen kaskantattu yace to summu bisiri ha qaumun wa tu'mi duniya tana da guban da take watsawa mutane sai su makanci fahum mutahayyiruna bila dalili su ta neman duniyan babu dalili amma neman duniyan da za a kauce hanyar Allah ina fata an gane kar ka nada kafa ka ce kai ba za ka nemi duniya ba ka shiga halwa ina fata an gane a wannan ba daidai bane ba dole shi yasa daga cikin kuskuren shiga halwa ma ko da ba neman duniya babu zuwa sallan jami'i kun gano wannan abin da kyau yasa haramun ne namiji ya zauna baya zuwa sallar jami'i mace ne ma ya kamata ta shiga halwa ko ba haka ba amma namiji wajibi ne ya je sallar jami'i abu na biyu annabi ya ce duk mutumin da juma'a uku bai je ba ya sace kalmar shahada akwai yuwar Allah ya toshe zuciyar shi alkhairi ba zai shiga ba na'am to saboda haka babu laifi ka nemi halal dan ka rufa kanka asiri amma cikin wannan din kuma ka kiyaye dokokin Allah ina fata an gane shine ma'ana abun sai Allah ya ce ni
al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun inda rabbika thawaba khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala
ubangije ce al-mal wal banun zinatul hayatid dunya al-mal dukiya wal banun da yaya zinatul hayatid dunya sune kawa da ado na rayuwar duniya ke sa wani guye ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim ce wan dukiya da yaya fitina ne wallahu indahu ajrun azim Allah subhanahu wa ta'ala a wurin shi babban lada yake to anan sai Allah ya ce almalu dukiya wal banuna da yaya ziratul hayatid dunya sune kawar rayuwar duniya amma wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wal baqiyatus salihatu wanzazzun kyawawan ayyuka khairun inda rabbika thawaban su suka fi alkhairi a wurin Allah wajen lada wa khairun amala sune kuma mafi alkhairin abinda zaka yi buri to kalman baqiyatus salihatu nan akwai sallah da ake bayarwa wa sallan baqiyatus salihatu ba sai ko kun santa ba Allah musu baka santa ba ko wata sallah ce baqiyatus salihatu to albaqiyatus salihatu shine kyawawan ayyuka wanzazu wanda suka gino akan tauhidi suka gino akan sunna akan karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane shi yasa annabi faɗa ma cikin hadisi ya karantar da wani sahabi yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hunna baqiyatus salihatu wadannan sune baqiyatus salihatu ina fata an gane kuma Allah ke ta ka fadi wannan yafi duniya da abin da ke cikin ta subhanallahi kawai domin malamai suka ce akwai abin da dan adam zaka ji annabi ya ce yafi duniya da abin da ke ciki a lokacin da dan adam zai bar duniya da za a ce ba da duk abin da ya mallaka ya nafi laraka a daya zai bayar ke sa Allah sai ya ce kaza yafi duniya da abin da ke ciki ina fata an gane to za mu tsaya akan wannan ayan gobe sai mu sake tashi akan ta saboda lokaci ya cin mana abin da mu karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka da sura ka mafiya kyau wannan tambaya na oke oke na Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Ubangiji duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu. Ya Ubangiji dukkan mu nan muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana. Ya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da damuwa. Ya Ubangiji duk wanda ke cikin hali na kunci Allah ka yaye mishi. Ya Ubangiji duk wanda ke da wata damuwa kowace iri Allah ka sani Allah ka yaye mishi. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Waɗanda ko suke da lafiya Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa min al-bukhl wal jubn wa na'udhu bika min dhalali ad-din wa ghalabati ar-rijal. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatat al-a'da. Allahumma qadhi hawa'ijana 'ajilihi wa ajili wa man awsana bid-du'a. Rabbana ghfir lana wa li walidina wa lil mu'minin يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.